lazy boy and I. I've been the only achieve na waba. Baza te tawa maba. Kwame na Allah ya chena wan. Lele lazy boy and I. Wanda Allah ya chiba na waba. Baza te tawa maba. Told him you could not take a man a cry in dunia. Vaya kusunza su shude. Kude na take a man a cry in dunia. Baza te tawa maba.
They na take a man a cry in dunia.
Kudena takama de kaya dunia, basata dawa maba.